This forum is a strategic platform that brings together lawmakers from across Africa, as well as representatives of the Africa Union, the Economic Community of West African States, ECOWAS, and the European Union, the EU.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da ke gabatar da jawabi wurin bude wani babban taron hadakar shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun wakilai na kasashen Afrika wanda ke gudana a nan Abuja. Shugaban Najeriya wanda mataimakin sa Farfesa Yemi Osinbajo ya wakilce shi ya bayyana taron wanda ya tattaro ƴan majalisun nahiyar Afrika da kuma wakilai daga tarayyar Afrika da ma tarayyar Turai don tattauna kalubalen tsaro wanda ke cewa ya zo daidai lokacin da ya dace, musamman in aka yi la'akari da yadda aika-aikar 'yan ta'adda ke bazuwa kamar wutar daji. Yana mai kyau rubullar matsalar tsaro a ƙasa ɗaya ka iya bazuwa zuwa sauran ƙasashe, har ma ya mame shiyar da ƙasar ke ciki ya ma wuce nan. Abin ma kenan da ya sa bullo da hanyoyin tunkarar kalubalen irin wanda ake yi yanzu ke da matukar alfanu sosai.
Despite the remarkable cooperation efforts between Africa and Europe, security problems have increased in recent years on the African continent.
Mr. Roland Stein na gidauniyar Konat a Darawa ta kasar Jamus da suka sa hannu wurin shirya wannan taro ke cewar duk da irin hubbasan da Afrika da Turai ke yi na tabbatar da tsaro, matsalar tsaron sai karuwa take yi a nahiyar Afrika cikin 'yan shekarun nan, musamman kalubale irin na ta'addanci da kuma manyan laifuka irin na ƙasa da ƙasa da kuma nau'o'i irin na tarzoma, da yasa dole tarayyar Turai ta sake lale wurin tunkarar wannan kalubale. To ko to ce fuska tarayyar Turai za ta taimaka wa Afrika kan sha'anin tsaron. Honorable Ibrahim Sha'aban Sharada shine shugaban gamayyar jagororin kwamitin tsaro na 'yan majalisun nahiyar Afrika.
Sakin taron shine wato samar da haɗin kai tsakanin bangaren Europe da kuma Afrika, sabbin dabarun taimakon Kenya da zamu samu daga can zuwa wannan kasar, da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canja daga wato wanda ake ce mai African Peace Facility, wanda aka canja shi zuwa European Peace Facility, wanda an dade ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa, kuma kokarin fahimtar da kasashen Turai kan halin da kasashen Afrika suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan, kuma a ka'ida ya kamata mu haɗu da su zaurukan majalisun kasashen Europe su fahimci muhimmancin shigowa kasashen Afrika da taimakon kasashen Afrika wajen yakar ta'addanci. Kuwar mu da su 'yan majalisu na kasashen Turai za su dade taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin bangaren gwamnatin su akan abin da ake bukata a Afrika domin ta zauna lafiya dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damun wannan kasa.
A yau Juma'a ne ake salon za a rufe wannan taro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.